Aisha, yang singa Aulif.
Rayuwa kai muku dadi ayo an daura aure
ga ango ga amarya
Muhammad Murtala da Aisha ango amarya
rayuwa kai muku dadi ayo an daura aure
ga ango ga amarya
da Alhaji Murtala da Aisha ango amarya rayuwa kai muku dadi ga ango ga amarya da Alhaji Murtala da Aisha yau sun yi aure
to ayo ranar ku ce dole za mata ya kumarna
ga ango ga amarya
murna ruhin biki dan bakar tafiya su
Alhaji Murtala Aisha amarya
buran da ku kai ta fama ya faru dare da rana
ga ango ga amarya
Allah ya yarda Hajji Murtala Aisha amarya
rayuwa ta yi muku dadi ayo an daura aure
Ango ga amarya
da Alhaji Murtala da Aisha ango amarya
karfe sana kuke rirawa karte bakewa
ga ango ga amarya ranar bikin masoya ce
kan Aisha uban Aisha yayan Aisha mai Aisha baban Aisha mijin Aisha ha
ranar bikin masoya ce
Muhammad Murtala ga Aisha
Alhaji Murtala ga Aisha Meet up to the
Lord Tagalin biki ake yi murna ta aure ranar bikin masoya ce dan gata kowa ya gan ku kun dace babu kareya Muhammad Murtala ga Aisha amarya
Tagalin biki ake yi murna ta aure
na dokai na rawata ranar bikin ku ce kun wawatan surata kun yo adan kore haja kun yi festes makiyin ku dole zai zauce mana fata na je fagen biki tari a kasata ba wani biki kamar wannan gaskiya ta Alhaji Murtala ango sha kallon
amin umma amin ya umma
yar kamar Aisha
wani yana san ma hadi gidan shi aka bai san mu
wani Alhaji Murtala ga Aisha
Allah wuce hadin aure ba mutum ba ya kaddara ku zauna ango amarya ku haƙuri da junan ku dare da rana dan yau da gobe sai Allah amarya ku damke dukan amanar ku da girmamawa na san dukan ku kai tarbiya masoya taka dai dai na dai dai ya amarya an daura aure da ango ba masaya
Shagalin biki ake yi murna ta aure ranar bikin masoya ce in gata kowa ya gan ku kun dace babu kariya Alhaji Murtala ga Aisha amarya
Alhaji Murtala mai tarin kamala ya mai halin kwarai ba zai sha yabo ba ga adali gani hikima mai azanci mai kinganin kabar more idan gani ba domin akwai nagarta ga
kuma kada ba
Allah ya sanya alkairi ba da waiwa auren ku ne da mai san kabarin cikin ka Aisha to kyakkyawa mai biyayya
Ango ga amarya rayuwa ta yi muku dadi ga ango ga amarya da Alhaji Murtala da Aisha yau sun yi aure
rayuwa ta yi muku dadi ayo an daura Muhammad Murtala da Aisha ango amarya
rayuwa ta yi muku dadi ayo an daura aure
ango ga amarya
da Alhaji Murtala da
Aisha ango amma rayuwa tai muku dadi ga ango ga amarya da Alhaji Murtala da Aisha yau sun yi aure
yau ranar kuce dole za mata ya kumarna
ga ango ga amarya
murna ruhin biki dan bakar tafiya su
Murtala Aisha amarya
dan da kuka ita fama ya faru dare da rana
ga amarya
Allah ya yarda hazmar da la Aisha amarya
rayuwa tai muku dadi a yau an daura aure
ango ga amarya
da Alhaji Murtala da Aisha ango amarya
farbe sana kuke rirawa karte makewa
ga ango ga amarya
sautin nan na ku dan rausayar kowa da kowa soyayya akwai masu lambobin gwadawa
ga amarya
san da misali akwai ka akwai amarya
ba tai ba dadi ayo an daura
amarya ga amarya
ya Allah ajin murtala ya Aisha ango amarya
mai gida ajin murtala ga nasiha sani
ga ango ga amarya
ya adalci zaman kai da su ka guje musu gida ya gyaru kai ne abin koyin su suma
ga ango ga amarya
amma halin ka ne jaruman angon amarya
rayuwa ce muku yaki a yau an daura aure
ga ango ga amarya
da Alhaji Murtala da Aisha ango amarya
Aisha ki tsaya ki ji malama ce ki ta gaske
ga ango ga amarya
zaman ku da kyautatawa mu ji ba no jano
Aisha
na san ki da tarbiya ga biyayya ba sanin ki
ya amarya
Allah ku ya sanya hai soyayya ba amarya da rubon amana da kyautatuwar zuma
Murtala Aisha amarya
dan gidan asalin kwarai mai natija mai mutunci
da ango ga amarya
yau auren naku ne da Aisha tu amarya
rayuwa ce muku dadi a yau an daura aure
ango ga amarya
da Alhaji Murtala da Aisha ango amarya
aure ni gar mutuncin da ba a baiwa kowa
ga ango ga
wanda ya san darajar kuma ta da girmama
Murtala Aisha amarya
mata da miji ku taka cikin shauki da sowa
ango amarya
inda ce da miji mai kamala babu kai
rayuwa ce muku dadi a yau an daura aure
ango ga amarya
da Alhaji Murtala da Aisha ango amarya
amarya a e komai kike so zaki samu
ga ango ga amarya
dan angon naki duniya ta kyauta ne gare
ni Murtala Aisha amarya
basan rawa ba balle iyalai nai muhimmu
ga ango ga amarya
dan sai a gare shi ya zar mazan auren gidaya
ta yi muku dadi a yau an daura aure
ga ango ga amarya
da Alhaji Murtala da Aisha ango amarya
ku sha shagalin ku domin ku soyayya da dadi
ga ango ga
ku sha shagalin ku na san ku soyayya da dadi
Murtala Aisha amarya
ango da amarya ranar ku ce sai ku yi zuma
ga ango ga amarya
sannan na kauna mai zakwaikwai a soyayya da gare ki
ga ango ga amarya
Aisha ga Murtala na ga ango da amarya
rayuwa ce muku dadi a yau an daura aure
ga ango ga amarya
da Alhaji Murtala da Aisha
wani ya kauda dukkan abin ki yan buwa
ga ango ga amarya
ki rawa ku yi toye ranar biki ce na
abokina a fara ta gida a fara ta gida har sai Suwa zambie ta gwi iyaye masu
kaduwa ta da Aisha
amana iyayen ango ku yau ya kare girma
ga ango ga amana
Allah ya sa alkhairi ya sa yawan rai an kai ba
ga ango ga amana
hatmar talaga Aisha yan gidan girma da girma
ga ango ga amana
zauna lafiya kai da Aisha tu amana
rayuwa tai muku dadi a yau an daura
Ango ga amarya
da Alhaji Murtala da Aisha ango amarya
ina amarya nagartattun aluna
ga ango ga amarya
iyaye na amarya nagartattun aluna
da Murtala Aisha amarya
yau auren yar ku yazo ashe kuwa kwayin murna
ga ango ga amarya
kuma yi kai lokaci gidan su ango za ta fana
ga ango ga amarya
yo sha'anin kirana bikin taki ce amarya
rayuwa tai muku dadi a yau an daura aure
ga ango ga amarya
da Alhaji Murtala da Aisha ango amarya
ina
ka ga ango ga amarya
ina kuje yan uwan ango ban manta da ku
Alhaji Murtala Aisha amarya
harkar arziki ya ba a gode wa ku ba
ga ango ga amarya
Har yaron ango ma bazan manta da ku ba
ga ango ga amarya
Allah ya raya ku har gobe ku ma za ku yi
Murtala Aisha amarya
wan amarya sannan sannan ku ya aka sha da fama
ga ango ga amarya
ban ango amarya a gaggaishe ku kuma
ga ango ga amarya
abokan ango da kawaye na amarya
Murtala Aisha amarya
abokan arziki gun su ango da amarya
ga ango ga amarya
sannan dukannin masu fata na kairi baki yayi
ga ango ga amarya
mana gaishe ku Hajji Murtala Aisha amarya
rayuwa tai muku dadi a yau an daura aure
ga ango ga amarya
da Alhaji Murtala da Aisha ango amarya
rayuwa tai muku dadi a yau an daura
ga ango ga amarya
da Alhaji Murtala da Aisha ango
amarya wa tai muku dadi a yau an daura aure
ango ga amarya
da Alhaji Murtala da Aisha ango amarya rayuwa tai muku dadi ga ango ga amarya da Alhaji Murtala da Aisha ya sanya aure
ango ga amarya da Alhaji Murtala da
ranar bikin masoya ce
kan Aisha uban Aisha iyayen Aisha mai Aisha baban Aisha mijin Aisha ha
ranar bikin masoya ce
da Muhammad Murtala ga Aisha
Alhaji Murtala ga Aisha
galan biki ake himar na ta aure ranar bikin masoya ce dan gata kowa ya gan ku kunda ce babu kareya Muhammad Murtala ga Aisha amarya
shagalin biki ake himar na ta aure ranar bikin masoya ce dan gata kowa ya gan ku kunda ce babu kareya Alhaji Murtala ga Aisha amarya shagalin
kuna dokai na rawata ranar bikin kutul kunwa watan sarata kunyo adam kore haja kunyo bestes magiyin ku dole zai zauce mana fata na je fagen biki tari a kasata ba wani biki kamar wannan gaskiya ta
Alhaji Murtala Ango Shakal ga kin miyar kamala ma Aisha Maryam aure ba mutum ba ya kaddara ku zauna ango amarya ku hakuri da junan ku dare da rana dan yau da gobe sai Allah ya amarya ku damke dukan amanar ku da girmamawa na san dukan ku kai tarbiya masoya kaka dai dai na dai dai ya amarya an daura aure da ango ba masaya
shagalin biki ake
Alhaji Murtala mai tarin kamala ya mai halin kwarai ba zai shaya boba ga adali gwani hikima mai azanci mai kin ganin ka bai more idan gani ba domin akwai nagarta ga gaskiya na Allah ya sanya alkhairi ba da waiwa auren ku ne da mai san kafarin cikin ka Aisha to jajjawa mai biyayya ma amarya ba shakka an yi dace domin halinki ba a kushe guda ba mai tausayi da san jama'a mai amana amarya nake yabo ba zan yi kadan ba da san salo na soyayya za ta yi ma kai ma ka kyautata ba da sawarwari ba Indiya amarya Aisha tun sani giwa giwar gidanka angon mamujin amarya
shagalin biki ake yi murna ta aure ranar bikin masoya ce yan gata kowa ya ga bukun dace babu ƙarya Alhaji Murtala ga Aisha amarya
ba zan shirin da bangai da uwar gida ba dan rangini akwai zane yan uwana Malama Habiba kin nuna hali na girma dan kanki Murtala kullun yabo ya nuna ga gimbiya mu gaishe da uwar gida kai kanwar kice amarya ku fahimci juna kun san gimbiya Habiba akwai kawaici mata fushi da baki a dare da rana daraja tana gidan naku cikin kawaici kete uwar gidan ango ga amarya Muhammad Murtala da Aisha ango amarya
rayuwa tai muku dadi a yau an daura aure
ga ango ga amarya
da Alhaji Murtala da Aisha ango amarya rayuwa tai muku dadi ga ango ga amarya da Alhaji Murtala da Aisha yau sun yi aure
yau ranar ku ce dole za mu taya kuma murna
ga ango ga amarya
murna ruhin biki dan bakar tafiya su
alwarta da Aisha amarya
udan da kuka ita fama ya faru dare da rana
da amarya
Allah ya yarda hazmar tala Aisha amarya
rayuwa ta yi muku dadi a yau an daura aure
ga ango ga amarya
da Alhaji murtala da Aisha ango amarya
karfe sana kuke rerawa karfe bakewa
ga ango ga amarya
sautin nan na ku dan rausayar kowa da kowa
tana Aisha amarya
a soyayya akwai masu lambobin gwadawa
Amarya
san zan misali akwai ka akwai amarya
rayuwa ta yi muku dadi a yau an daura aure
ango ga amarya
da Alhaji murtala da Aisha ango amarya
mai gida Hajji murtala ga nasiha zani goma
ga ango ga amarya
yi adalci zaman kai da su ka guje husuma
murtala Aisha amarya
mai gida ya gyaru kai ne abin koyon su suma
Amarya
ma halin ka ne jarumin angon amarya
rayuwa ta yi muku dadi a yau an daura aure
ango ga amarya
da Alhaji murtala da Aisha ango amarya
Aisha ki tsaya ki je malama ce ki ta gaske
da ango ga amarya
zaman ku da kyautatawa muji ba no jano
ki murtala Aisha amarya
na san ki da tarbiya ga biyayya ba salanki
ga amarya
Allah ya sanya hayi soyayya fa amarya
rayuwa ta yi muku dadi a yau an daura aure
ga ango ga amarya
da Alhaji murtala da Aisha ango amarya
sanin ki uwar gida babba mai hali na girma
ga ango ga amarya
kin zan masarauniya mai aminci mai salama
tana Aisha amarya
sanan akwai ga malama Habiba halinka nema
Amarya
Amarya uwar gida ku yi wa angon nan ne
rayuwa ta yi muku dadi a yau an daura aure
ga ango ga amarya
da Alhaji murtala da Aisha ango amarya
ango Hajji murtala ka yi suna kan azanci
ga ango ga amarya
kana da rubun amana da kyautatuwar zuma
murtala Aisha amarya
dan gidan asalin kwarai mai natija mai mutunci
ga ango ga amarya
da auren naku ne da Aisha tu amarya
rayuwa ta yi muku dadi a yau an daura aure
ga ango ga amarya
da Alhaji murtala da Aisha ango amarya
aure rigar mutuncin da ba a bayo kowa
ga ango ga amarya
sabon da ya san darajar kuma ta da girmama
murtala Aisha amarya
maka da miji ku taka cikin shauki da sowa
ga ango ga amarya
da ce ta miji mai kamala babu dare
rayuwa ta yi muku dadi a yau an daura aure
ga ango ga amarya
da Alhaji murtala da Aisha ango amarya
amarya a iko mai kike so zaki samu
ga ango ga amarya
an banna ki duniya ta kyauta ne gare
Hajji murtala Aisha amarya
ba san rawa ba balle iyalai ne muhim
ga ango ga amarya
don sai a gare shi ya zar mazan auren gida
ya ta yi muku dadi a yau an daura aure
ga ango ga amarya
da Alhaji murtala da Aisha amarya
ku sha shagalin ku domin ku soyayya da dadi
ga ango ga amarya
ku sha shagalin ku na san ba soyayya da
ta ga Aisha amarya
ango da amarya ranar ku ce sai ku yi zuma
ga ango ga amarya
sannan na kauna mai zakwai kwai a soyayya da gare ki
ga ango ga amarya
ku sha ga murtala na ga ango da amarya
rayuwa ta yi muku dadi a yau an daura aure
ga ango ga amarya
da Alhaji murtala da Aisha amarya
wani ya kauda dukkan abin ki yan uwa na
ga ango ga amarya
ki rawa ku yi toye ranar biki ce ba ruwa na
tana Aisha
ni ma idan kun bar ni zan gwangwaje da ke dan gwani na
ga ango ga amarya
ne ba shakka Allah ya bar ango amarya
rayuwa ta yi muku dadi a yau an daura
kai ango ga amarya
da Alhaji murtala Hajara da Aisha ango amarya
suwa zambi akwai iyaye masu girma
ga ango ga amarya
suwa zambi akwai iyaye masu girma
Hajara da Aisha amarya
iyayen ango don ku yau ya kare girma
ga ango ga amarya
Allah ya sa alkhairi ya sa yawan rai an kai ma
ga ango ga amarya
Fatimar talaga Aisha yan gidan girma da girma
Amarya
zauna lafiya kai da Aisha tu amarya
rayuwa tai muku dadi a yau an daura aure
ka ango ga amarya
da Alhaji Murtala da Aisha ango amarya
ina amarya nagartattun annuna
ka ango ga amarya
iyaye ina amarya nagartattun
annuna da Aisha amarya
yau aure yar ku yazo ashe kuwa kwaye marna
ka ango ga amarya
Kumai kwai lokaci gidan su ango za ta kwana
ango ga amarya
yau sha'anin kiranan bikin take ce amarya
rayuwa tai muku dadi a yau an daura aure
ka ango ga amarya
da Alhaji Murtala da Aisha ango amarya
ina Ina kuje ƴan uwan ango ban manta da ku
Hajara da Aisha amarya
Harkar arziki ya ba a gode wa ku ba
Ga ango ga amarya
Har yaron ango ma bazan manta da ku ba
Ga ango ga amarya
Allah ya raya ku har gobe ku ma za ku
yi Hajara da Aisha amarya
Uwan amarya sannu sannun ku ya aka sha da fama
Ga ango ga amarya
Ban ango amarya a gaggaishe ku kuma
Ga ango ga amarya
Abokan ango da kawaye na amarya
Hajara da Aisha amarya
Da abokan arziki kun su ango da amarya
Ga ango ga amarya
Sannan dukannun masu fata na kai riba kiyayya
Ga amarya
Muna gaishe ku Hajara Murtala Aisha amarya
Rayuwa tai muku dadi a yau an daura aure
Ga ango ga amarya
Da Alhaji Murtala da Aisha ango amarya
Rayuwa tai muku dadi a yau an daura aure
Ga ango ga amarya
Da Alhaji Murtala da Aisha ango amarya
Rayuwa tai muku dadi a yau an daura aure
Ga ango ga amarya
Da Alhaji Murtala da Aisha ango amarya
Rayuwa tai muku dadi ga ango ga amarya Da Alhaji Murtala da Aisha yau sun yi aure
Ga ango ga amarya
Ga ango ga amarya
Rayuwa tai muku dadi a yau an daura aure Da Alhaji Murtala da Aisha ango amarya
0706545755. Har ila yau amarya yanzu za ku fito don bukata Mr. Bishe fito mana da amarya cikin kuma domin sun suka kara ba a nan Mr. Bishe
Ranar bikin masoya ce
Dan Aisha uban Aisha Yayan Aisha mai Aisha Baban Aisha mijin Aisha
Ranar bikin masoya ce
Muhammad Murtala ga Aisha
Alhaji Murtala ga Aisha
Shagalin biki ake yi murna ta aure ranar bikin masoya ce ƴan gata kowa ya gan ku kun dace babu kareya Muhammad Murtala ga Aisha amarya
Shagalin biki ake
babu ƙarya Alhaji Murtaja ga Aisha amarya
shagalin biki ake yau murna ta aure ranar bikin masoya ne yan gata kowa ya gamba kunda ce babu ƙarya Alhaji Murtala na Aisha amarya
ga tambaran kuna doka ina rawata ranar bikin ku ce kun wawa dan surata kunyo adan kore haja kunyi festes makiyin ku dole zai zauce mana fata na je fagen biki tari a kasata ba wani biki kamar wannan gaskiya ta Alhaji Murtala angusha kallo ga kin biyar kamal ma Aisha Maria
kowa ya gamba kunda ce babu ƙarya Alhaji Murtala ga Aisha
Allah wuce hadin aure ba mutum ba ya kaddara ku zauna ango amarya ku yi hakuri da junan ku dare da rana dan yau da gobe sai Allah ya amarya ku damke dukan amanar ku da girmamawa na san dukan ku kai tarbiya masoya taka daidai na daidai ya amarya an daura aure da ango ba masaya
Shagalin biki ake yi murna ta aure ranar bikin masoya ce yan gata kowa ya gamba kunda ce babu ƙarya Alhaji Murtala ga Aisha amarya
Alhaji Murtala mai tarin kamala ya mai halin kwarai ba zai sha yabo ba ga adali gwani hikima mai azanci mai kin ganin kamar more idan gani ba domin akwai nagarta ga gaskiya na Allah ya sanya alkairi ba da waiwa auren ku ne da mai san kafarin cikin ka Aisha to kyakkyawa mai biyayya
kowa ya gamba kunda ce babu ƙarya Alhaji Murtala ga Aisha amarya
Kima amarya ba shakka an yi dace domin halin ki ba a kushe guda ba mai tausayi da san jama'a mai amana amarya nake yabo ba zan yi kaɗan ba ta san salo na soyayya za ta yi ma kai ma ka kyautata ba da sawarwari ba gimbiya amarya Aisha tun sani giwa giwar gidanka angon mamajin amarya
shagalin biki ake yi murna ta aure ranar bikin masoya ce yan gata
ba zan shirin da bangai da uwar gida ba dan rangini akwai zane yan uwana malama habiba kin nuna hali na girma dan kanki Murtala kullun ya goya nuna ga gimbiya mu gaishe da uwar gida kai kanwar kice amarya ku fahimci juna kun san gimbiya habiba akwai kawaiti mata fushi da baki a dare da rana daraja tana gidan naku cikin kawaiti kete uwar gidan ango ga amarya
kowa ya gamba kunda ce babu ƙarya Alhaji Murtala ga Aisha amarya
Alhaji Murtala kai dai kare kai me domin ka sauke nauyin ka cikin aminci kai gaskiya tsakanin su iyakar yi Allah sai ya dafa maka hukunci haƙon gonan suna kanka gaba ɗayan su kai ne uwa uba mulki ba sakati Allah ya bada ladan bauta ta aure Alhaji Murtala ga Aisha Maria
shagalin biki ake yi murna ta aure ranar bikin masoya ce yan gata kowa ya gamba kunda ce babu ƙarya Alhaji Murtala ga Aisha amarya
ga ƴaƴan ku nan suna murna har da tsalle ranar bikin ku murna ba ta gumi ba ga Abubakar Murtala yayi murna dani gare ka ba zan manta da shi ba Umar Murtala shi ma yayi murna a ƴaƴan ka kaga shi ma ya zo da himma Hawwa Murtala ƴar ka tana ta murna mai tarbiya cikin yara kin yi suna
Maria Muhammadu Murtala ban sallake ba Maria matun asuna kin zo da girma Gana na Aisha Murtala tayi murna ta rausaya da juyi ba dan kadan ba ga Ali Murtala shi ma yana ta murna dan arziki ba aiwa karba da kaiwa Inke ma Hamidat kina murna ta aure ranar bikin mahaifin ku bakin shiru ba ƴaƴan gidan mutun te girma da girma mahaifin ku na yabo gun ku akan biyayya
shagalin biki ake yi murna ta aure ranar bikin masoya ce ƴan gata kowa ya gan bukun da ce babu ƙarya Alhaji Murtala ga Aisha amarya
Barka da kokari ango
ranar bikin masoya ce
ka uwar gidan ango
Alhaji Murtala ga Aisha
barka amarya gun ango
Alhaji Murtala ga Aisha
san ki zama mai jego
ranar bikin masoya ce
yayi biki mana murna
Alhaji Murtala ga Aisha
san ku dole Zainu
ranar bikin masoya ce
murnar sakarya ma
zauna ce babu ƙarya
Alhaji Murtala ga Aisha amarya
Shagalin biki ake yi murna ta aure ranar bikin masoya ce in gata kowa ya gan bukun da ce babu ƙarya Alhaji Murtala ga Aisha amarya
ga gaisuwar iyayen ango amarya Allah ya sanya alkhairi an yi aure ƴaƴan ku ne suke shagalin bikiwa aure suka yi na soyayya bakiyayya Gaisuwa Alhaji Muhammad mahaifin ango Nazo da gaisuwa domin ranar aure Ranar aure Ranar aure Ranar aure Ranar aure ango amarya sune a gaba Ranar aure tambarin na farfe sane Ranar aure ango amarya sune a gaba Ranar aure tambarin na farfe sane Go Yeah Takai To ku bar ni in gaishe da masu auren kauna yau masoyan duniya nake gaidawa dukkanin mai aure ya san yana burge ni ma'aurata waƙar ku ce nake rawa masu auren soyayya ku kuke burge ni ango amarya rayuwar ku kun dacewa duka ɗalibin waƙa ba zai ki alburda ba ango amarya tambarin na farfe sani aure ibada ne rayuwa ta gyaru aure kamala ne daraja ce gumu aure nasibi ne arziki ya samu aure faraga ne walwala ta samu aure azanci ne hikima ta karu aure tunani ne hankali ya zaunu aure katanga ne kariya ta tsaidu aure amana ce surka sun boyu aure mataki ne matakalar bawane ranar aure ango amarya sune a gaba ranar aure tambarin na farfe sane to ku zauna lafiya masoya tare zaman aure ana bidar jurewa kowa ya tuzo mabashirarsa gudu ba zaman haƙuri da shi ake dorewa da gobe da jibi ga kukullen tare to ashe jin sako ba ta fasa isowa adiyan kaji gangami na labari ne yau wannan gangamin na soyayya ne amarya ba ta rasa tarbiyya ba dukkan mai shi ba zai iya kari ba zama za ku yi ku ƙara tsoron ba ango na san ba ka ki nasiha ba bauta kuka je amma fa bautar ba ɗayan ku ba kwa bari ya zambawa ba mai kyau ba zai ki ɗaurayin kari ba ashe ranar biki abin buɗa ne gare kuma aurata ku buɗe ku ne
nasiha ta bazan gaza da fadi ba a zaman aure ku da marar durewa domin kalubale ba zai ki zuwa ba ango da amarya sai ku bar jin tsoro domin ya zama dole ne ba a koye ba abu mai kyau kun san ba a kimar wahala ba sannan komai ya zo nufin Allah ne kowa da murna ranar biki ce amarya ta ango zabin sake ce arero arera waka guda ce da kauna da kauli tilasta nace idan an hane ta to za ta zauce idan an rabauta nan za a dace da ƙarya da ƙari to za a gote da an yafa aibu kowa ya mance ranar aure ya tambarin na farfesa ne ranar aure amma amarya su ne a gaba ranar aure tambarin na farfesa ne ranar aure ranar aure ranar aure ranar aure ranar aure ango amarya su ne a gaba ranar aure tambarin na farfesa ne Madani aka karwan ga zuwan ga daya aka bankar kulkani Madani aka karwan ga zuwan ga daya aka bankar kulkani Inna birge su bani birge su Inna kasa ma bani birge su Inna zauna ma bani birge su Inna miki ma bani birge su Inna kyauta na saba tsarin su Inna jikin su na jiwon su Rayuwa da wuya masu saurari Allama dinnan ya fara kalle kowa kai dai take riga gaskiya yau ta zama sai burga don aminai su za su daukar ga masu kariya sun tsallake kirga wanga waka dukkan mata zarga masu kada su ne hadiman ganga ko kana kin mutun kar ka mata shi dan kwararar bulu akwai yana Madani aka karwan ga zuwan ba daya aka bankar kulkani Madani aka karwan ga zuwan ba daya aka bankar kulkani Madani aka karwan ga zuwan ba daya aka bankar kulkani Har kiyamai har da kabar noma Iya aiki sannan akwai sabon Ubangiji mai ikon da ba karam Zuliyar zomoyin ta fofofo Da kaddama da balidi ya sha shatau A cikin sunan Hausa kwai makau Na gama farki mun zo cikin gaske Yara tarbiya sai da kumari To ku biyo mu anan za mu tona su Za mu tona asirinsu dukkansu Mai hali haka ya taka su susu Zo karanta jawabai a fuskarsu Zato suke Allah za shi kyale su Asada su ka zaɓar wa ruhinsu Yara ba san tai gaban kanshi Kawa wani aiki ba ku shanshani Madani aka karwan ga
Shagalin biki ake yi murna ta aure ranar bikin masoya ce 'yan uwa sarata kunyo adam kore haja kunyo kaskas majiyon kudola kan gauti mana fata na je bajan miki tari a kazata ba wani biki kamar wannan gaskiya ta alhaji murtala ango sa kallo da jamiyar kamalma aisha mariya Ni hakuri ga junan ku dare da rana dan yau da gobe sai Allah ya amarya ku dan ga dukan amanar ku da girmamawa na san dukan ku kai tarbiya masoya da ka dai dai da dai dai ya amarya an daura aure da ango ba saya
Muhammad Murtala da Aisha Ango Amarya
Rayuwa tai muku dadi a yau an daura aure
ga Ango ga Amarya
da Alhaji Murtala da Aisha Ango Amarya Rayuwa tai muku dadi ga Ango ga Amarya da Alhaji Murtala da Aisha yau sun yi aure
a yau ranar kuce dole za mu ta ya kumarna
ga Ango ga Amarya
Murna ruhin biki dan bakar tafiya su
Alwarta da Aisha Amarya
Udan da ku kai ta fama ya faru dare da rana
Ga Ango ga Amarya
Allah ya yarda Hajji Murtala Aisha Amarya
Rayuwa tai muku dadi a yau an daura aure
Ga Ango ga Amarya
Da Alhaji Murtala da Aisha Ango Amarya
Karfe sana ku kire rawa karte bakewa
Ga Ango ga Amarya
Sautin nan naku dan rausayar kowa da kowa
Tana Aisha Amarya
A soyayya akwai masu lambobin gwadawa
Ango ga Amarya
Domin sun zan misali akwai ka akwai Amarya
Rayuwa tai muku dadi a yau an daura aure
Ango ga Amarya
Da Alhaji Murtala da Aisha Ango Amarya
Mai gida Hajji Murtala ga nasiha zani noma
Ga Ango ga
Ya adalci zaman kai da su ka guje husuma
Hajji Murtala Aisha Amarya
Gida ya gyaru kai ne abin koyon su suma
Ga Ango ga Amarya
Dama halinka ne jarumin angon Amarya
Rayuwa tai muku dadi a yau an daura aure
Ga Ango ga Amarya
Da Alhaji Murtala da Aisha Ango Amarya
Aisha ki tsaya ki ji malama ce ke ta gaske
Ga Ango ga Amarya
Zaman ku da kyautatawa miji bano jano
ki Murtala Aisha Amarya
Na san ki da tarbiya ga biyayya ba salan ki
Ga Ango ga Amarya
Allah ya sanya hairi soyayya ba hamayya
Rayuwa tai muku dadi a yau an daura aure
Ga Ango ga Amarya
Da Alhaji Murtala da Aisha Ango Amarya
Sanan ki uwar gida babba mai hali na girma Kin zan masarauniya mai aminci mai salama
Ga Murtala Aisha Amarya
Sanan hakuri ga malama Habiba halinta nema
Ga Ango ga Amarya
amarya
amarya uwar gida ku yi wa an wannan biyayya
rayuwa ta ku dadi a yau an daura aure
ga ango ga amarya
da Alhaji Murtala da Aisha ango amarya
ango Alhaji Murtala ka yi suna kan azanci
ga ango ga amarya
kana da rubun amana da kyautatuwar zuma
Murtala Aisha
dan gidan asalin kwarai mai natija mai mutunci
da ango ga amarya
yau auren naku ne da Aisha to amarya
rayuwa ce mu ku dadi a yau an daura aure
ga ango ga amarya
da Alhaji Murtala da Aisha ango amarya
aure ni gar mutuncin da ba a bayo kowa
ga ango ga amarya
saran da ya san darajar ku mata da girmama mata da miji ku taka cikin shauki da sowa
ango amarya
inda ce da miji mai kamala babu kai
rayuwa ce ku dadi a yau an daura aure
ango ga amarya
da Alhaji Murtala da Aisha ango amarya
amarya a e komai kike so zaki samu
ango ga amarya
dan angon naki duniya ta kyauta ne gare
Alhaji Murtala Aisha amarya
mbesan lowa baballe iyalai ne muhimmu
ga ango ga amarya
don sai a gare shi ya zar mazan auren gidaya
ta yi muku dadi a yau an daura aure
ga ango ga amarya
da Alhaji Murtala da Aisha ango amarya
kai ku sha shagalin ku domin ku soyayya da dadi
ga ango ga amarya
ku sha shagalin ku na san ku soyayya da
dadi ga Aisha amarya
ango da amarya ranar ku ce sai ku yi zumunci
ga ango ga amarya
sannan na kauna mai zakwaikwai a soyayya da gare ki
ga ango ga amarya
ga Aisha ga Murtala ga ango da amarya
rayuwa ce muku dadi a yau an daura aure
ga ango ga amarya
da Alhaji Murtala da Aisha amarya
wani ya kauda dukan abin ki yan buwana
ga ango ga amarya
ni rawa ku juye ranar biki ce baruwa
na Aisha
ni ma idan kun bar ni zan gwangwaje dake dan gwani na
ga ango ga amarya
ne ba shakka Allah ya bar ango amarya
rayuwa ce muku dadi a yau an daura
aure ga ango ga amarya
da Alhaji Murtala da Aisha ango amarya
suwa zan me ka gun iyaye masu girma
ga ango ga amarya
suwa zan me ka gun iyaye masu
girma da Aisha amarya
iyayen ango dan ku yau ya kara girma
ga ango ga amarya
Allah ya sa alkhairi ya sa yawan rai an kai ba
ga ango ga amarya
Hajji Murtala ga Aisha yan gidan girma da girma
ga ango ga amarya
zauna lafiya kai da Aisha tu amarya
rayuwa ce muku dadi a yau an daura aure
ga ango ga amarya
da Alhaji Murtala da Aisha ango amarya
ina amarya nagar tattun aluna
ga ango ga amarya
iyaye na amarya nagar tattun anuna
Hajji Murtala Aisha amarya
yau auren yar ku yazo ashe kuwa kwaye murna
ga ango ga amarya
kuma yi kwai lokaci gidan su ango za ta kwana
ga ango ga amarya
yau sha'anin kirana bikin ta kice amarya
rayuwa ce muku dadi a yau an daura aure
ga ango ga amarya
da Alhaji Murtala da Aisha ango amarya
ina
ta ga ango ga amarya
ina kuje yan uwan ango ban manta da ku
Hajji Murtala Aisha amarya
harkar arziki ya ba a gode wa kowa
ga ango ga amarya
har yaron ango ma bazan manta da kowa
ga ango ga amarya
Allah ya raya ku har gobe kuma za ku yi
Hajji Murtala Aisha
uwan amarya sannan sannan ku ya aka sha da fama
ga ango ga amarya
ban ango amarya a gaggaishe ku kuma
ga ango ga amarya
abokan ango da kawaye na amarya
da Aisha amarya
da abokan arziki kun su ango da amarya
ga ango ga amarya
sannan dukannun masu fata na kairi baki yayya
ga ango
ta amarya
muna gaishe ku Hajji Murtala Aisha amarya
rayuwa tai muku daɗi a yau an daura aure
ga ango ga amarya
da Alhaji Murtala da Aisha ango amarya
rayuwa tai muku daɗi a yau an daura aure
ga ango ga amarya
da Alhaji Murtala da Aisha ango amarya
rayuwa tai muku daɗi a yau an daura aure
ango ga amarya
da Alhaji Murtala da Aisha ango amarya
rayuwa tai muku daɗi ga ango ga amarya da Alhaji Murtala da Aisha ya sanya aure
ga ango ga amarya
ga ango ga amarya
rayuwa tai muku daɗi a yau an daura aure da Alhaji Murtala da Aisha ango amarya
0706545775